بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا يقوى إلي من غيسوا تأدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديكا نيني بودو قوديا سكالة تبتا الله سبحانه وتعالى واند تشكين قدر وسا أمين چي وسا ya da fuskokinmu a wannan rana ta Lahadi a yau muna 26 ga watan Rabiul Awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 29 ga watan 9 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasin mu na 13 a cikin wannan littafi na sharh masailil jahiliya littafin fadilatul sheikh muhammad ibn abdul wahhab Allah ya mishi rahama wanda fadilatul sheikh salih bin fawzan bin abdullah al-fawzani masa sharhi Allah ya saka musu da alkhairi a wannan majalisi mai albarka masjidul imam malik ibn anas rahimahullahu ta'ala dake nan unguwar federal locust a nan cikin garin bauchi darasinmu na satin da ya wuce har yanzu muna kan sharhin mas'ala ta biyu daga cikin mas'alolin da malam ya kawo waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya saba ma mutanen jahiliya akai wannan mas'alar ita ce rarrabuwa a cikin addini sabani a cikin addini za mu tashi kan shafi na 38 inda malam yake cewa والاختلاف من طبيعه البشر هكا نيكو عند مالن يكي تشوا والاختلاف من طبيعه البشر مالن يكي تشوا شي ساباني نا daga cikin dabi'ar da Allah madaukakin sarki ya halicci mutum akai Allah ya halicci mutane akai cewa za su zama masu sabani tsakanin su tun daga wajen halittar su Allah ya bambanta yanayin siffar halittar su yanayin bayyana yanayin siffar halittar mu wannan ita kadai mataki ne na farko da ke nuna sabani tsakanin dan adam wani Allah ya yi shi dogo wani gajeri wani kato wani siriri wani fari wani baki wani mai saukin hali wani mai kaushin hali wani mai dariya wani mai daura fuska wani mai kyauta wani marowaci haka nan Allah ya halicci mutane daban-daban nau'i daban-daban to wannan shike nuna mana mataki na farko cewa za a samu sabani tsakanin ƴan adam wajen rayuwarsu saboda asalin tsarin halittar ɗan adam din ma akwai sabani illa iyaka duk sabanin da mutum yayi amma in an dawo kan asali za a ce dukkanni da dogon da gajeren da bakin da farin da siririn da mai fadin duka sunansu mai duka sunansu ƴan adam duk sunansu mutum to haka nan yake a cikin addini a bisa babi na fikihu babi na furu rassa kenan ana iya samun sabani wajen fahimtar wannan halal ne ko haram ne amma in an dawo asali kuma kan addini yadda da aka koma asali ba mu samu sabani cewa dukan mu ɗan adam bane to bai kamata kuma in an dawo kan asali a samu sabani akan tauhidi ba kaka yadda kaga kowa ya gamsu shi mutun ne amma siffan halittarsa da wannan daban to haka nan kuma mai yuwa a babin fikihu da babin fahimta a samu sabani amma asalin addinin shine tauhidi shine kalaita Allah da bauta Allah ya sa muna fahimta malam yace lakinna Allah jalla wa ala ahalana ala alkitabi wassunna idha ikhtalafna wa la nadri ayyuna almuslim sai dai Allah madaukakin sarki ya warware mana duk sabanin da zamu shiga yace mu koma zuwa ga alqur'ani da sunna a lokacin da muka yi sabani kuma muka kasa gane wane ne akan dare a cikin mu saboda ka sai mu koma zuwa ga alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama anan zamu fahimci wane ne yake kan gaskiya wanda yi daidai da qur'ani da sunna yana kan daidai wanda ya saba mu qur'ani da sunna yana kan bata fama shahida na'am nalji'u ila alkitabi wasunna zamu koma zuwa ga alqur'ani da sunna fama shahida lahu alkitabu wasunna bi annahu haqqun akhadna bihi duk abinda alqur'ani da sunna ya tabbatar cewa wannan shine gaskiya to sai mu riko da shi kyam wama shahida annahu ghayra haqqin taraknahu duk abinda qur'ani da sunna suka tabbatar mana da cewa ba gaskiya bane sun kuyan gaskiya ne shi to sai mu yi watsi da shi bi abinda qur'ani da sunna suka tabbatar da shi cewa gaskiya ne shi to sai mu riko da shi wanda ko qur'ani da sunna suka nuna cewa a kaza ba gaskiya bane to sai mu yi watsi da shi amma in an yi sabani to inda ake komawa a samu warwarin sabani shine zuwa ga alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li anna hadafana ittiba'ul haqq saboda ai in dai ni musulmi ne kai musulmi ne sai muka yi sabani to ya kamata a ce da ni da kai kowa hadafinsa shine bin gaskiya so daga lokacin da gaskiya ta bayyana cewa dan uwana yafi ni gaskiya to sai in sauka daga kan ra'ayi na sai kuma in bina shi in ya zama cewa nafi shi gaskiya sai sauka daga kan ra'ayin shi ya binawa saboda manufar mu ita ce wato bin gaskiya lalintisaru lil ara ba kokarin ba da kariya da taimako ma ra'ayin mu ba ba kokarin ba ma ra'ayinka kariya ba ba nan ne gaskiyar ba ba nan ne hadafinka ba amma hadafin shine tunda wannan ya nuna cewa qur'ani da sunna sun nuna cewa ni ba in kan gaskiya wannan yafi ni gaskiya to na hakura da nawa na bi nashi saboda ai ba damuwa ta ya zama ra'ayi na ne a sama ba hadafi na da kai ma shine ya za a yi mu ne mu samu gaskiya aw ta'zimul aba wal ajdad aw shuyukh ba kuma manufar mu ita ce girmama iyaye ko kakanni ko malamai ba ba damuwar mu a ce ba damuwa ta a ce tunda wannan abun na addinin shine taso na samu iyaye da kakanni suna yi ko kuma na zo na samu malamai na suna yi ba damuwa na in ba mu wannan abun kariya ba damuwa na hadafi na shine in fahimci mecece gaskiya in na fahimci gaskiya sawa'un shine abinda iyaye da kakanni suke yi ko ba shi bane to zan yi riko da gaskiya in bar abinda su suke yi wannan yana cikin abinda tun zamanin annabawa Allah ya faɗa mana cewa duk wani manzo da yazo to hujjan farko da mutanansa suke kafawa su ki bin sa shine inna wajadna aba'ana ala ummati ce mu dai bai yiwa mu samu iyaye da kakanni akan wani addini kuma mu canza ba zai yiwa daga iya hujjar su eh abinda kazo da shi din bayin ba mu yi musun cewa gaskiya ne ba ba musu amma sai dai matsalar ita ce ta cika gaskiya abun gaskiya ne sakonka da kazo da shi daga wajen Allah gaskiya ne amma ba haka muka samu iyaye da kakanni suna yi ba inna wajadna aba'ana ala ummati kina wa inna ala atharihim muhtadu to wannan ba dabi'ar musulmi bace malamai suka ce a duk duniya mutum ɗaya ne aka yadda in yayi addini yace yana kan addinin iyaye da kakanni shine wanda iyaye da kakannin nasa annabawa ne in dai iyayenka da kakannin naka annabawa ne to sai ka ce ina kan addinin iyaye na ne baka ga annabi yusuf ba alaihi salatu wassalam da yace inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun na bar hanyar wasu mutane wanda ba su yi imani da Allah ba kuma sun kafirce malahira to da ka bar hanyar su kai wace hanya ka bi sai ce wattaba'tu millata aba'i yace sai na kama hanyar iyaye na da kakanni na to suwa iyaye da iyayenka da kakanninka sai ce ibrahima wa ishaqa wa yaquba ilahan wahida wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaquba ma kana lana an nushrika billahi min shay mu a cikin hanyar mu a cikin addinin mu babu shirka ba shirka to kaga shi da iyayensa da kakannin nasa yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah shine annabi yusufa alaihi salatu wassalam nana fadima yar manzon allah sallallahu alaihi wasallam sun fito aikin haji ita da mijinta sayyidina ali da kuma manzon allah da sauran tawaga sayyidina ali ya san cewa sun fito ne da niyyar aikin haji sai ya ga ta rikide ta koma ta matu'i sai ce mata wa yasa ki koma ta matu'i sai ta ce da shi amara ni abi kawai tace babana ne ya sani wai baban nata annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama me rage masa sayyidina ali yanzu shi ma san an wa ta'ata ba jayayya amara ni abi to amma bayan nan yanzu ba wani wanda ya isa a ce me yasa kai abu a cikin addini ya ce amara ni abi sai mu ce man abuka wai baban naka idan a al'amuran rayuwa ne baban ka yace je kai min gini je kai min ɗebo min ruwa kai min shara kai min kaza wannan hidima ce ta rayuwa dole ka yi baka bukatar sai ka ce to baba kawo ayan da ce a nemo a je a yi noma a gona wannan baka bukatar wani aya amma in yace wannan abun sunan shi addini in kai akwai lada a wajen Allah sai ka ce baba madalili na dalili in dai ba dalili to babu shi Allah ya sa muna fahimta daka ba damuwar musulmi ya kare abin da iyaye da kakanni suke yi ba ko kuma wai ya ba mu malamin sa kariya kar a ce ya sauka daga fahimtar malamin sa to wannan kuskure ne wannan yana daga cikin abin da ya jefu ya shigo cikin mu hatta mu da muke kiran kanmu ahlus sunna shine kafiya akan ra'ayoyin malamai mutum ya kafe akan ra'ayin malaminsa yana jin cewa duk duniya in dai ba malaminsa ba to kowa wai kan gaskiya yanzu a cikin bako wanda suna jingina kansu zuwa ga sunna amma duk ran da wani malami yayi raddi wa malaminsa to daga danan ya zama jahili fasiki dan bid'a saboda yayi raddi wa malami so amma sunan su malami zai iya raddi ba kowa har yanzu kuma shi ahlus sunna ne har yanzu shi musulmi ne mutumin kirki amma duk ran da wani ya maida masa baltani to wannan din ya zama fasiki ya zama dan bid'a ya zama mutumin banza ya zama mushriki ya zama jahili akwai wannan buljik za ka ganshi cikin masu kiran kansu ahlus sunna shi ahlus sunna baya haka
musulmi ahlus sunna jama'a shi ba malami yake bi ba ba kungiya yake bi ba in ka ganshi a cikin kungiya to yana tafiya da kungiyar ne dan gaskiyar da kungiyar take kai in kungiyar ta kauce ma gaskiya to sai ya batta inda ta zo da daidai sai ya bita haka nan malami inda ya kauce ma gaskiya to sai a bar shi a roka masa gafaran Allah in akwai daman anusar da shi anusar da shi amma yanzu zaka ga hatta fitina da rigima take faruwa tsakanin malaman ahlus sunna dalibai su suke haddasa ta dalibai suke haddasa ta malamin yayi ba daidai ba ya faɗi wata magana ta kuskure wani ya maida masa maltani ko ya gyara masa sai aka kawo masa a ce ga wannan ya maka raddi ya ci mutuncinka ai kace kace da kai shikenan shi kwan shi ma kuma sai ya ce Allah ya kai mu gobe litinin ba kai karatu ba shikenan wannan kuma ba daidai bane shi yasa sai kaga wani ma ya tashi raddin har sai ya fita daga karatu ya koma taba shakhsiyar abokinsa sai ya koma taba shakhsiyar abokin husumarsa wanda kuma wannan kuskure ne ba daidai bane ko da dan bid'a ne yanzu in zan yi raddi ma dan bid'a bana bukatar sai na koma ya taba shakhsiyarsa wani ma har kaga ana an koma ana sukar halittar wani wannan kuskure ne wannan ba daidai bane in ka soki halittarsa to dan shi dan bid'a ne sai ya zo da halitta iri kaza in dan uwanka ahlus sunna ne yake da wannan halittar shi ba soka zaka yi ita gaskiya da ya kauce mata ba ruwanta da halittarsa halitta kuma Allah ne ya ga dama ya halicce shi a bisa yadda ya so Allah ne ya so ya halicce shi a bisa yadda ya so illa iyaka za ga dukkan halittar mutum in ya yi makansa tufafi da duhun da tufafi na bid'a sai ka ga duhun bid'a ya bayyana a fuskarsa duhun bid'a da son zuciya baya kuya kamar yadda hasken sunna da gaskiya bai kuya a fuskar mutum to haka nan kuma yake a bangaren bid'a to sai ga mutum shi ya makale ya tsaya ka'ida na imune ɗan a mutum malam wani duk abin da ya ɗebo to mu a wajen mu daidai ne kawai amma duk wanda ya faɗi wata magana contrary to abin da shi ya faɗa to wannan shi ba daidai bane bal ma hasali dan bid'a ne ya fita daga sunna ya zama mutumin banza fasiki mu zazzage shi akwai waɗanda duk jahilcin malami ko ce duk jahilcin mai wa'azi din bai yi wa ce malami kuma jahili eh bai yi wa amma akwai wanda yana iya tsayuwa da sunan mai wa'azi amma jahili ne shi so duk jahilcin mai wa'azi inda yana tare da nasu malami yana mara masa baya yana tare masa fada daga wasu to wannan sunan shi ahlus sunna ne abin a jinjina masa amma duk ilimin ka kuka yi sabani da malamin su to wannan dan bid'a ne kai dan bid'a ne kai haka wasu mutane suke wani ya taba zuwa ya ce min da kisali rijiyar limu dan bid'a ne ya fita a sunna nace mai to me dalili yace wai bari ya samu raddin da wani malami ya masanci a yanzu raddin da wannan malami ya fasi ya masa shine hujjan cewa shi dan bid'a ne kai yanzu aka tambaye ka shi dan bid'a ne ko sai ka ce malam wani ya masa raddi ai ba daidai bane ai amma an ka ce me ya hujjan ka ne cewa shi dan bid'a ne sai ka ce yana da aqida kaza kuma gashi a karatu cewa aqida kaza aqida ce ta yan bid'a to an je karshe kenan to daidai lokacin da shi ma wannan ɗalibansa suna jiran wannan raddin ya fito su ma a tura masa shi ma ya fito yayi raddi in ba malaman da suke da hankali da lissafi ba wanda zaka ga koda an taba su ba sa mai da martani ba su mai da martani wannan shine abin da ya kamata shine abin da ya dace in an taba karatu sai a fito ayi maltin shi kuma karatu yanzu kun ga yanzu misali wannan darasin da muke na masailul jahiliya in muna karatun nan bana bukatun kuma sai na sake ware wani lokaci don raddi ma bid'a saboda shi wannan karatun da muke yi shine raddi ma bid'a din shi wannan karatun shine raddi ma bid'a din saboda haka shi dan bid'a yanzu shine yake bukatar ya bibi mai malam wane yace mai malam wane yace saboda ya ware lokaci na musamman dan yayi masa maltani saboda bai karatu amma shi karatun da za a sami gilafin ila gilafin a sauke wannan littafin a sake dauko wani a sauke wannan littafin a sake dauko wani to wannan shine raddi ma bid'a wannan shine raddi ma bid'a amma ware lokaci kai kullun kana kan Facebook kana live video kana raddi kana maltani kana muqabala wannan bai zama raddi ba bid'a ba
amma wannan me yasa su yanzu kamar misali da muke yin wannan karatu na littafin duk lokacin da muke karatu sa wannan darasi sai mun kira sunan littafin sai mun kira sunan wanda yayi da wanda mai shagi akai to me yasa idan mutum yana so ya raddi shi ba zai dauki littafin yaje ya ga daga ina ba ya karanta ya samu hujja sa ba
ai inda matsalar take inde akwai karatu to san zuciya bare samu wajen zama ba yawa so da karatu da san zuciya abubuwa ne guda biyu da ba su haduwa inde kuma ana so a ba mu san zuciya wajen zama to dole a yi nisa da karatu dole a yi nisa da karatu shi yasa duk wani wanda ya saba da yawan ihu da hayaniya za ka ga baya iya nutsuwa yi karatu ba zai iya ba amma shi karatu shike mai da maltani ma bid'a ta shirka domin ka'ida ita ce in dai ana shirka ana bid'a to dole a samu masu mai da mata maltani kai koda an wayi gari duka duniya an zama musulmai ahlus sunna ba za a bar raddi ma bid'a ba saboda za ta sake sadado ba za ta sake sadadowa to ka gani ta ce ta zuwa tana dawowa in ta zo yanzu aka fahimce ta da farin kaya sai ta koma sai ta sa bakaken kaya in aka fahimce ta in ta koma sai ta sa shudi to kullun sai an yi ta ma bid'a raddi sai an yi ta ma bid'a raddi koda kuwa a ce bid'ar bata iso cikin kasar mu nan ba amma in an zo karatu wajibi ne a yi mata raddi saboda lokacin da za ta iso to a tare ta da wannan raddin ba wai sai ta zo ta zauna ba tukunna ba sai ta zo ta zauna ba tukun da haka in dai za a sa karatu ayi karatu to baka bukatun sai an koma an sake mai da maltani ba wata bid'a ko saboda yanzu misali wani zai saurari karatu sai ji wannan darasin sai ga ah to ai wannan maganar da suke a cikin karatun da ya kamata a mai da musu maltani sai kawo wata shubha a zuciyarsa da an zo darasi na gaba sai ai ga an karanta raddi ma wancan shubhar tasa sai dauka kamar ha to su wannan suna sauraron abin da nake faɗa ne a ba ruwan mu da abin da kake faɗi mu koyi abin da muka sani shine mu karanta iya abin da muka sani kenan shine mu karanta akwai wani da yake faɗa mu yana sauraron karatun mu da muke yi na kashfu shubuhat a can unguwar mu sai zama ya fara sauraron karatu sai yake so wai zai hada wasu maganganu na da yawa sai ya zo ya samu lokaci mu na musamman sai mana raddi to duk darasin da yaji duk wata shubha da yaji jotin zai raddi akan ta sai yaji darasin gaba ya warware ta to har yau ya kasa rike gaba mai kyau da zai zo ya raddi to wani lokacin kuma yanzu muna iya karatu anan wani dan bid'a ya zo ya mana kaca kaca da ku da kuke saurare na nan da duk masu sauraron mu yanda speaker yake kai musu da wanda suke bin mu a kafafen sadarwa me yuwa har bidiyon ma ta daina yawo ma ba za su gani ba sai na dauko ta sai na kawo ta nan sai na saka yanzu na taya shi tallata hajansa inde ba abin da ya zama dolan dole ana bukatar a mai da maltani ba amma duk wani ya zo ya mai da yayi raddi akan wata magana da kuka sai dai wata kila wani abun da ya taso ma al'umma wanda ana bukatun dolan dole a mai da maltani akan sa to wannan babu laifi akai yanzu kamar misali akwai wani bidiyo da nake gani na wani rikakken na dariƙan Tijjaniya rikakke wanda su ne asalin wanda suka san meye dariƙa yana cewa in dai an bashi Shehu Ibrahim to shi ya yafi aljanna shin dai an bashi Shehu Ibrahim to aljanna Allah ma ya yafe ta in dai aljanna wai in dai aljanna babu shehu ibrahim to shi wanda kai shuta
aljanna gwara abani shehu ibrahim da bani aljanna ba gwara abani shehu ibrahim da yanki shehu ibrahim gwara a sakana auta kai da a ce Allah ya nufi ni ga wata kadara in zo duniya bana son shehu ibrahim wallahi gwara kada Allah ya halitto ni gwara kada Allah ya yi tun farko gwara kada Allah ya halitta halittata wannan sai ya fi mun dadi sai na fi jin dadin wannan a raina da yanki masoya shehu ibrahim da unguji masoya shehu ibrahim gwara Allah ya shafe ni gwara Allah ya halakar da ni har abada kada a ƙara jin tarihi na da yanki masoya shehu ibrahim wannan shine aqidata wannan shine matafiyata kuma akan wannan nake har abada
da zama wai bai san shehu ibrahim wanda Allah ya halakar da shi wanda Allah ya halaka shi wannan shi wannan sune ba asalin yan dariqa sune wanda suka san tijjaniya ciki da waje sune wanda ake kokarin a ture su a ce su ba yan tijjaniya bane bayan kuma sune hakikanin yan tijjaniya wanda suke debo maganganun daga cikin littafin tijjaniya na asali shi yanzu da ya guji masoya su ce Ibrahim wanda tun farko ma Allah bai halitta sa ba maganan da ya fadi kenan in dai ya ji aljanna ya ga babu shehu Ibrahim aljanna gonda kai shuta to yanzu yanzu kage yanzu misali dukan mu ba mai jahiyya cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama automatic shine jagoran ɗan aljanna amma akwai nuna jara'a mu ubangiji da rashin ladabi mu ubangiji kace in dai na shiga aljanna daga ba annabi Muhammadu gonda in tafi wuta wannan akwai nuna rashin ladabi mu ubangiji akwai nuna rashin ladabi mu ubangiji shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda kowa yana jira ne sai shi ya je ya bude kofar aljanna din amma kin ka fadu wannan maganan ka jingina ta ga annabi shi kuma ubangiji ka muna na masa ladabi ka muna ladabi ga Allah ballantana wani wanda yazo duniya kwata kwata shekaran sa nawa da barin duniya 70s ne ba a tarihin sa barin sa duniya kwata kwata har yau bai shekara 100 da barin duniya ba kwata kwata ba a lissafin sa wannan dan shekaran jiya ne ba
jiya ma
to
wai shekara 2000 wannan
to
ga sahabbai ga
duka tarihi duk wayannan duk sahabbai to kaga irin wayannan wasu lokutan dole sai ana fitowa ana mai da maltani akan su dole sai ana fito ana mai da maltani akan su dan yanzu wasu za su dauki wannan abu a matsayin kawai abin dariya ne su dan yi comedy da shi su sa a Facebook su sa a kaza amma automatic wannan na farko kafirci ne na biyu kuma isgili ne ma Allah isgili ne ma ubangiji sannan kuma na uku shine nuna jara'a ne ma ubangiji da nuna karfin hali da karfin zuciya ma Allah yanzu yana nuna ma Allah cewa Allah ya halice shi daga shi ba san Allah ya zo duniya ba shi ba san manzo Allah ya zo duniya ba abin da ya kawo shi duniya shine yaso shehu Ibrahim wannan shine abin da ya kawo shi duniya to wannan shine abin da sai an zo ana maltani akai sai ka ji wani katin dan bidiya ya fito ya ce wai baka iya larabci ba ana batun gyara shirka kana batun gyara wasalin larabci he wallahi ya kaga wai ya fito ya ce wai wai kai mafa'ili wai wai kai mafa'ili fataha ga aini wanda ya mafa'ili fataha ne to ka duba jama'a ku gani ba kai Allah ka ji kanmu eh wasu abubuwan fa in ba din tausayin Allah ba ya jin kan ubangiji da duniya da ya jima da dirka ke ta Allah karka kama mu da laifin wawaye cikin mu saboda haka shi musulmi baya tsayawa safani da wani kawai wai din saboda ya bawa malamin shi kariya musulmi baya haka ahlus sunna baya haka kowane malami daura shi ake akan mizani mizanin nan kuma shine qur'ani da sunna inda ra'ayoyinsa suka yi daidai da qur'ani da sunna a dauka a bi shi inda suka saba ma qur'ani da sunna a aje masa kayansa al-imamu malik rahimahullah ya tsaya a bakin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bakin kabarin annabi yace ma minna illa raddun wa maljudun alai yace duk duniya kaf ba wani a cikin mu face wata rana yana iya yin raddi wata ran a masa raddi yace illa sahiba hadha al-qabr wanda kawai ba a masa raddi shine mai wannan kabari shine komai ya fada daidai ne a cikin maganganunsa ba na yarwa maganganunsa duka na dauka ne amma in dai ba shi ba to cikin maganganun kowaye akwai na dauka akwai na yarwa kowaye ne shi saboda babu wani ma'sumi in ba annabi ba shi yasa hatta sahabbai yana cikin abinda sinannu ɗan shi'a suka kasa fahimta ko kuma suka fahimta amma suka ki dabbaka shi a aiki shine hatta sahabbai ba ma'sumai bane su suna da kurakurai suna da kurakurai duk inda kaji Allah ya faɗi siffar ɗan aljanna bai taba ce waɗanda ba su zunubi ba sai dai kaji ya ce in sun yi zunubi suna tuba in sun yi suna tuba to shi mutum bai taba zama ma'sumi sai dai Allah yana yi ma mutum hukunci ne gwargwadon adalarsa adalar mutum ana kiran mutum adili ne a lokacin da daidai dinsa ya rinjayi kurakurensa to wannan sai a ce wannan mutumin adili ne ai ko a aljanna in an je lahira ba cewa za a yi ya ku marasa zunubi ku zo ku tafi aljanna ba a'a abinda za a ce shine a dauko ladan a dauko zunubin a sanya su a gani fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya in mizanin kyawawan ayyuka suka yi nauyi suka rinjaye na miyagun ayyuka to mutun ya zama adili kenan to sai tafi aljanna to wannan shine hisabin lahira to amma kage su kuma bayinan la'anannun sai su dauka ce ai sahabi wane yayi kaza sahabi wane yayi kaza ai sahabi wane yayi kaza Ibn Hajar al-Asqalani Allah ya mishi rahama yake cewa in kace sahabi yayi kaza sai shi kuma Allah da yayi maka zan sai yace ya yafi to kai kuma naka awanni kawai kuna tafiya da mutum ne sai wani ya mare shi sai ya ce ya hakuri sai ya ce na yafi sai kace ai wallahi ba zai yi ba bata yafi ba ya za a yi mare ka kuma ka yafi wallahi matsalul a'la laifin ne in ma sun yi ma Allah su kai Allah sai ya ce dukan ku da yafi muku na ba ku aljanna aljannar ba taka ba ce balle ka hana su shiga wutar ba taka ba ce balle ta naka ce dolan dole sai sun shiga amma sai a kawo wani a wannan zamanin sai a ce wai shi shine mai kokarin dabbaka shari'ar Allah shi na Allah ne shi mutumin kirki amma su sabban annabi mutanen banza ne su a cikin su kuma sai a zakula iya wasu mutum biyar ko takwas a ce su ne kadai na gari to yanzu a ainihin lissafin hankali ko a tsarin koyarwa malam sai aka ce kai lecturer ne ko kuma ba da misali da malamin islamiya sai aka ce kai malamin islamiya ne kana da dalibai guda 50 a cikin aji sai ana so a gwada yanayin teaching methodology ka sai aka zo aka ce a cikin mutum 50 din nan da ka koyar mutum uku ne kacal suka iya karatu to yanzu kai malamin kai ya kamata a tuhuma amma sai aka zo aka ce a cikin mutum 50 din nan 47 sun iya mutum uku ne kadai ba su iya ba suka baure to yanzu sai a tuntubi wayannan mutum uku ku ya aka yi kwa zama ka to shine fa cikin sahabban sai ka zakuro wasu kace su iya su kadai ne na gari bayan malamin su kuma shine annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu fa koyarwar annabi kake tuhuma amma sai aka ce cikin waɗanda annabin ya rayu da su a cikin su an samu waɗanda sun yi imani amma imanin ƙarya munafikai kenan wanda suke in tsiraru ne su in kwakwatanta su da sauran sahabbai to yanzu su waɗannan da suka yi munafincin su yanzu za a tuhuma ba annabin ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma haka sai mutum yazo ya gaya maka cewa wai shi da yazo a wannan karnin shi da yazo a wannan zamanin shekara 1400 da wani abu kalli na 15 shi masoyin annabi ne ita kuma matar manzon Allah na raje da kuma makiyar annabi ce kaga wannan lissafin ai ba zai kama hankali ba sai yazo kuma ga ya maka cewa wai su waɗannan matan annabi wai ita matar annabin da ita aka hada baki aka kashe shi daga su yanzu da suka zo a karni na 10 su yanzu sune suke jimanin mutuwan annabi kaga wannan ita tsuniya ce sha labari shi ne ta tsuniya ce wannan shi sai yadda zaka tabbatar da haka shine aqidar suranin tasu'a da ashura an zo za a sanya bakakin kaya na yawo ana bakin cikin mutuwar husaini amma ba a taba jin sun yi bakin cikin mutuwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam babu shi kanki husaini me yasa suke bakin cikin mutuwansa saboda alakar sa da yar gidan kisra da ya aura so yar gidan kisra ba yahude shi suke girmamawa in ba haka ba ai mahaifinsa sayyidina ali shi ma kashe shi akai to dan me ba za a yi bakin cikin mutuwansa ba sannan shi ma kanshi husaini suwa kake suka kashe shi sune yan shi'a shi suka kashe shi to in ba rashin lissafi ba kallan da dan shi'a ku kashe shi kuma ku zo ku cika mana titi wai kuna bakin cikin mutuwansa bayan ku kashe shi shi yasa wani yake cewa shi yana ganin tunda wannan ranar ta yi musadafa da ran da Allah ya halaka Fir'auna to karka yi mamaki asali wannan bakin cikin na yan shi'a suna bakin cikin mutuwan Fir'auna din jikan annabi kan su suka kashe shi amma inda bakin ciki ne inda ba bakin cikin mutuwan Fir'auna ba yadda zai shi ka kashe mutum kuma ka dawo ka ce kana bakin duk shekara kana bakin cikin ran da ya mutu sai dai wata killin bakin cikin kai tsaya kake yi to kaga su abun da inda suka halaka shine su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su din ba ma'asumai bane su ba ma'asumai bane su su ya kansu su da kansu suna majunan su raddi su da kansu suna majunan su raddi tabbatar da cewa su ba ma'asumai bane sannan duk abinda sahabbai suka yi abinda malamai suka ce shine kufu amma shajara bainahu duk abinda ya faru tsakanin su wannan yayi ma wannan kaza wannan yayi ma kai bakin ka alaiku ba ruwanka annabi ya riga ya gama rabar rigima tsakanin su sayyidina umar da abubakar sun yi rigima abubakar ya bi umar gida yana ba shi hakuri yake hakura sayyidina abubakar ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga rigima ta hada da umar na ba shi hakuri yake hakura shi kuma umar dai lokacin ya sanko ya je gidan abubakar bai ne ya ce to bari duba gidan annabi yana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara fada abokin nawa wanda ya bani sanda mutane suka hana ni ya gaskata ni lokacin da mutane suka karyata ni ya taimake ni sanda kowa ya guje min shi ma ba za ku bar min shi ba yace inda a ce Allah zai ce kowa ya dauki aboki inda Allah zai bani dama a ce a cikin al'umma ta dauki wani aboki wanda shi in an je aljanna ba tambaya akan sa wucewa kawai za a yi albarkacin ya to da annabi yace da na rike Abubakar yace domin duk wani wanda ya ba mu musulunci dukiya mun biya shi Abubakar shine kadai wanda dashi yana wajen Allah Allah ne zai biya shi wannan fa na biyu ne ya taba na daya ake nuna masa bai daidai ba balle kai ne miliyan dubu can kunun kasan bokiti shi kunun kai shi kunun bayanu da ana iya lashe shi yana da matsayi amma kunun kasan bokiti ba ba a lissafi da shi to wani sai zai ce wai duka wayannan sabon da suka aura a wajen annabi ya aura a gunsu suka sayar masa ya saya a wajen su suka ci abinci tare da shi suka je yaki tare da shi shine liman yace ghairul maghdubi alaihim waladdallin su ce amin sune li shine limamin da suke koyi da shi a sallah sai ce dukkan su makiya annabi ne sai wani bakin fata can da ya taho daga can yamma wanda ma ba a lissafi da shi wai kuma yanzu shine masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama kaga wannan ai babu lissafin hankali a ciki ba lissafin hankali a ciki to mu aqidar ahlus sunna akan sahabbai sune su ba ma'asumai bane in ka rike fahimtar kace kai duk wata fatawa iya fatawar ka kawai Abdullahi ibn Abbas in zaka rike to yayin mu ce kai kuskure saboda kai ta kalidanci da yiwuwa a samu fatawar da Abdullahi ibn Abbas yana kan ta kuskure ce Abdullahi ibn Umar yana kan wata fatawa ita ce daidai to sai a sauka daga kan nashi abin wannan shine abin da yafi dacewa tun ya zama cikin sahabbai ma ba a ce ka rike wani ba a matsayin shi ne kadan limamin ka ina kuma ga cikin wani wanda ba sahabbai ba wanda yazo daga bayan baya a rike shi kai ka ce kai kawai in ba shi ba kawai ba wata gaskiya sai a wajensa har ka fara ikrarin cewa wai in dai babu shi aljanna gon ba kai ka huta aba mallan babu shi aljanna kai ka huta lahiran babu Najeriya bace ba ba Najeriya bace mallan tana ce za a yi su mugulin din mutum shi a wajen Allah a Najeriya ne in kai takardunka sai a ce waye turo ka a Najeriya kuma a wajen Allah kuma lissafin Allah shine mai kazo da shi ne aiki ba ruwan Allah da waye turo ka wa ma yi sai tura ka ai ba wanda ma yi sai tura ka Allah ya ce fa idza nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalu ana busa ka hoto duk wata dangantaka ta yake wani wane ne bafana wane ne kawuna a annabi kaza ne bafana annabi kaza ne kawuna an duka ta kare ta kare kisa kulli annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hikimar Allah saboda kar wani yazo kan wahayin nan yayi kafafa yace ai gadonsa ne sai ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifinsa ya rasu tun yana ciki sannan mahaifiyarsa da ta haife shi bata haifa masa wawa bata haifa masa kani ba tun kafin ya zama manzo sai ta rasu sai zama lokacin da ya zama manzo ba uwa ba uba sannan bayi da wa bayi da kani saboda nuna maka cewa wannan sakon annabtan ba gadonta ƴaƴansa ma duka sai Allah ya dauke su kafin ya rasu illa Fatima ita ce kawai ta kai wata shida bayan rasuwansa saboda nuna maka gadon annaba annabta ba a gadonsa su annabawa duk abin da suka bari to ya zama na al'umar musulmi kaga ai mafi girman abin da annabi ya bari shine ilimi gashi kuma muna ta kunkwala daga gadon nasa sallallahu alaihi wa sallam abban gado kenan innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinan wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bihazzin wafi daka shi musulmi baya riko da ra'ayi kawai wajen saboda girmama iyaye da kakanni ko kuma ya girmama wasu malamai musulmi baya haka malam yace laysa hadha sha'nul muslimi wannan ba shine yanayin musulmi ba musulmi baya rike baya riko da wannan alhaqu huwa dallatul mu'min kaga gaskiya to kayan mu'mini ne aina ma wajadahu akhadahu duk inda yaga gaskiya to sai dauki kayansa kamar wayar ka ce ta bata kana ganin kayanka ka dauki kayanka to haka gaskiya take kayan mu'mini ne yana ganin kayansa sai dauki abunsa alhadafu alhaq manufar ita ce gaskiya in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai kun yi imani da Allah da ranar alkiyama to manufar ku ta zama gaskiya zalika khairun wannan shine kadai alkhairi min baqaikum ala al-miza wannan shine kadai alkhairi sama da ku tsaya kuna wato ainihin jayayya kuna musu wa ahsanu ta'wilan ya'ni ahsana aqiba wannan shine kikkiawan makoma abinda zai kai ku zuwa ga samun kikkiawan makoma wa hadha min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala lana wannan na daga cikin rahamar da Allah madaukakin sarki yayi mana annahu abqa fina ma yahullu an-niza'a wa yadullu 'ala al-haq ya bar mana abinda zai dinga warware mana jayayya da musu ya nuna mana gaskiya wa huwa kitabuhu shine littafin Allah wali hadha qala saboda haka ne Allah yake cewa wa'tasimu bihablillahi jami'a ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku wa huwa al-qur'an igiyar Allah shine al-qur'ani jami'an kowa ya riko da igiyar Allah laysa ba'dukum faqat ba wai ana nufin wani sashi su rike ba a ce littafin Allah al-Qur'ani ahlus sunna kadai sai riko da shi a'a kowa ya riko da Qur'ani da sunna bal jami'an kowa ya riko da Qur'ani da sunna ai jami'ul khalqi umuman ana nufin dukkan halittun Allah wa hadhihi al-ummatu khassa musamman kuma wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake bance wala tafarraqu Allah ya ce kar ku rarraba sai Allah ya ce wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi muku id kuntum a'da'an lokacin da da ku kasance abokan gaba fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada tsakanin zukatanku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana sai gashi kun wayi gari da ni'imar Allah ta musulunci da alqur'ani sai gashi kun zama ƴan uwan juna wa kuntum ala shafa hufratin minan nar kun kasance akan gaba akan gaba akan bakin ramin wuta fa anqadhakum minha sai Allah ya tsamar da ku daga wannan shafa hufratin minan nar yani dinal jahiliya bakin wutan ne shine addinin jahiliya addinin sabani da rarraba fa anqadhakum minha ay anqadhakum bil islam Allah sai ya tsamar da ku daga wannan hanyar halaka ta hanyar me ta hanyar musulunci wa bi hadha alquran da kuma wannan alqurani littafin Allah kenan fashkuru ni'matallahi azza wa jalla haka ku yi godiya ma Allah da ya kawo muku wannan ni'imar wali ittisamu bi hablillah huwa li ittisamu bil kitab in ka ji an ce riko da igiyar Allah to ana nufin cewa ayi riko da littafin Allah kenan li anna al kitaba huwa hablullahil mamdud domin littafin Allah ita ce igiyar Allah mi kakkiya da ya sako ta daga sama zuwa kasa man tamassaka bihi naja duk wanda ya riko da shi ya tsira wa man afallat minhu halaka duk wanda ta kubuce masa kuma ya halaka to anan littafin Allah duk inda yake yana hade ne kuma da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin akwai miyagun aqidun da suke yawo a yanzu na kokarin kore hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutun ya zauna akan kujera yace ai babu wani abu sunan shi hadisi a musulunci annabi kuma ya riga ya ja mana kunni tunda sanyin safiya yana cewa la alfa yanna ahadan minkum jalisan ala arikatihi annabi yace kar daya daga cikin ku ya kuskura in same shi yana zauna akan kujerar sa ko akan shimfidan sa ko a ina yake zama yatihi alkhabar labari zai zo masa cewa annabi ya ce kaza fa yaqulu sai ya ce ma wajadna zalika fi kitabillah sai ya ce mu wannan ba mu same shi a littafin Allah ba ma wajadna fi kitabillah tabana iya abin da muka samu a littafin Allah shi kadai zamu bi annabi ya ce kar mutun ya kuskura mu yi haka da shi a ce mai ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bainana wa bainakum kitabullah tsakaninmu da ku kawai ku kawo mana aya ba ruwanmu da wani abu mai sunan shi hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar mutun ya kuskura yanzu wannan aqidar tana nan tana ta yawo a cikin mutane musamman inda aqidar ta fi yawa a cikin kasarmu nan musamman jihar Katsina Kaduna Katsina kwarai kuwa mutun ya zauna a kujera da sunan wakilcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ba wani abu mai sunan shi hadisin annabi wani ya kalli sayyid bukhari ya ce masa wai hadisan bola ne a ciki bukhari ba duk malaman duniya sun ittifaki duk musulman duniya in ka dage alqur'ani to in dai littafi ne da dan adam ya rubuta da hannunsa ba mai inganci irin sahihul bukhari babu shi shi yasa duk hadisin da aka ce rawahul bukhari to an je dungun inganci kenan shine bukhari da muslim amma wani ya zauna ya ce wai hadisai wai kamar wai yanda ka san wai yanda ka san kwayan gero ne a cikin buhun yashi a ce ka dan samu buhun yashi sai a dan deba gero tafi guda sai a watsato ɗan iya wayannan tafi wayannan gero ai ka san ba za su rinjaye yawan yashin nan ba to wai su ne wai kwatankwacin hadisan annabi ingantattu da kuma gurbatattu Allah ya yi alkawari ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya ce mu muka saukar da azzikir alqur'ani kuma mu za mu kiyaye shi azzikir anan ina iya daukar ma'anar har sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu muka saukar da qur'ani da sunna kuma za mu kare shi illa iyaka alqur'ani Allah da kansa ya dauki nauyin kare alqur'ani hadisan annabi kuma Allah sai ya tada mazaji wanda za su yi ma wannan hadisin aiki su ba mu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kariya shi yasa suka yi ta kokarin bambance hatta ingancin hadisin a ce maka akwai matakin farko na biyu na uku zuwa karshe raunin ma akwai matakin farko na biyu na uku har zuwa karshe saboda tabbatar da duk abin da za a ce annabi ya ce to ya zama gaskiya ne to yanzu sai na zo na karanta muku aya anan sai na ce ban yadda in dauko hadisi ya bayyana mana ma'anan ayan ba to waye zai bayanin ayan kenan na mai da kai na yanzu ni ne hadisin kenan yanzu daga kwakwalwa na zan ciro bayanin ayan saboda haka ni yanzu na zama ni ne hadisin kenan ni yanzu na zama ni ne sunnar kenan subhanallah wannan ai aku abun mamaki ne yayi wannan jahilci ne a fili har wani ya kafa hujja da aya wai Allah ya ce fa bi ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minuna wai Allah ya ce wai to bayan Allah da ayoyinsa kuma da wani hadisi da ku imani yanzu wannan ya fassara ayan Qur'ani ne da gundarin larabci to ka san akwai abin da wai Bahaushe ke cewa ta inda aka hau ta nake sauka to in ya tafi akan wannan ya bada ayar a matsayin hujja to kai ma sai kai masa amfani da irin tunaninsa sai ka dauko wata ayan ka kawo masa ita sai ka ce ai Allah ya ce zarni wa man yukazzibu bi hadhal hadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin Allah ya ce wa fazarni wa man yukazzibu bi hadhal hadith duk wanda yake kareta wannan hadisin to banni da shi kawai ka balle da shi sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun zam masa istidraji talalata inda bai yi tsammani ba wa umli lahum zan yi musu talala in yi musu kaidi in ba su wato ainifin dama inna kaidi mati kaidi na bai karfi ne shi kaga duk wanda yake kareta hadisi to ba shi to amma kaga a wannan ayin fazalni man yukazzibu bi hadhal hadith al hadith anan yana nufin alqur'ani ne a can fa bi ayi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minu ana nufin bayan Allah da ayoyin Allah kuma to wani labari ne zance wanda ba shi ba kuma zaka yi imani da shi to amma kaga sai aka yi istishhadin aya a inda ba nan ne muhallin da ba to haka sai mutun ya ce wai annabin da aka saukar masa da alqur'ani in yace ga fassara to ai fatali da shi to in kuma ba za ka yi aiki da hadisi ba to qur'anin ma ba za ka yi aiki da shi ba saboda hanyar da hadisin ya biya iso zuwa gare ka ita ce dai hanyar da qur'anin ya biya iso yadda ka zaka ji an ce hadisi haddathana fulan haka alqur'ani shi ba yanzu wane ya koya mun wane ya koya mun wane har zuwa ga sahibi har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake a cikin dafin hadisan ba haddathana fulan an abi hurayra radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka hadisin yake so daga qala rasulullah kuma sai jibril daga jibril kuma sai rabbul izzati wal jabarut to haka nan kuma hadisi yake shi ma haka nan alqur'ani yake daga malaminka malaminsa har zuwa sahibi har zuwa ga annabi har zuwa ga mala'ika jibril wa allamahu shadidul quwa har zuwa kuma ga ubangiji Allah kuma shine fawqa kulli shay Allah shine saman komai shine a sama da kowa to amma sai mutun ya tafi akan fahimtar cewa wai shi wai alqur'ani wai littafin Allah kadai ya ishe shi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima na bar muku wasu abubuwa guda biyu matukar kun yi riko da su ba za ku bata ba sai ce kitaballah wa sunnati abinda na bar muku littafin Allah da kuma sunnata littafin Allah da sunnata sannan duk inda kaji Allah ya ce na turo manzo ya koya muku alqur'ani sai kaji ya ce ya koya muku da sunna huwal ladhi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma alkitaba wal hikma shine alquran was sunna laqad manna Allahu 'ala almu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma har addu'ar da Nabi Ibrahim yi rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim Annabi Ibrahim ya addu'a yace Allah ka tada cikin aljama'ata ka tada musu manzo wanda zai koya musu alqur'ani da sunna annabi yace kuma ni ne wannan addu'ar da Annabi Ibrahim yi kaga ashe annabi an turo shi ne koya mana alkitab wal hikma alqur'ani da sunna to ya za a yi ayi addini aka ci da sunna din tana za a yi addini in aka ci da sunna din tana za a yi addini ba wani sallah bane na
garban
ba za a sallah bake ne ba illa iyaka wasu za su ga maka yi alhamdulillahi fadilis samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin mathna biyu to wai sallah su ba kenan wa thulatha uku magriba kenan waruba hudu isha azhar da al'asr wai aka wasu ke gaba hujja da shi bayan ayil tana bayani cewa cikin mala'ikun Allah da Allah ya litta ko me fuke biyu wani uku wani hudu sai ya ce ma yazidu fil khalqi ma yasha in Allah ya ga dama ya kara sama da haka to sai mun ce sallam na jajjal mun ji wannan ayan ta ce ayi asbaraka abi azhar raka'a hudu la asr kaza tambaya anan ita ce wace aya ce a ciki duk da cewa akai matna to ina ka samu sunan sallan cewa sunan ta sallan asuba sannan ina ka samu lokacin yin sallan asuba a cikin alqur'ani nuna mana ina ka samu lokacin sallan azhar la asr magriba isha ina ka samu ina ka samu kiran sallah na'am zai ce Allah ya ce wa idza nadaytum ila salati ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'a an samu kiran sallah to ina ka samu sigar kiran sallah sannan ina ka samu iqama a sallah an ce wa idza aqamtum salata ina ka samu shi a cikin qur'ani sannan ina ka samu tsayuwa a cikin qur'ani ruku'u eh Allah ya ce warka'u ma arraki'in ko ku yi ruku'u tare da masu ruku'u to ina ka samu dagowa daga ruku'u iya wannan wajen tunda Allah ya ce ayi ruku'u ya kuma ce ayi sujjada ya maryamu qunuti li ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma arraki'in kaga Allah ya ce wa maryam ki sujjada ki ruku'u to ina aka ce in an yi ruku'u a dago so in dai ba za ka yi aiki da sunna ba to daga ruku'u ta zalce za ka yi ka tafi sujjada
ko
to in dai ba ka aike da sunna ba to kana yi ruku karka dago din ba inda Allah ya ce warfa'u ma arrafi'ina ba inda Allah ya ce a dago abinda Allah ya ce wa Maryam yace yace ayi ruku ayi sujjada ya ayyuhal ladina amanu ka'u bai ce warfa'u ba sai ya ce wasjudu irka'u wasjudu haka Allah ya ce ku yi ruku ku yi sujjada to in dai har ba kai ba kai aike da sunna ba to duk sallanka ba dagowa daga ruku sannan in an zo an idar da sallah ba inda aka ce ayi sallama a cikin sallah a cikin alqur'ani babu shi ba zaman tahiyya a qur'ani ba inda aka ce kuma sujjada guda biyu zakai a kowace raka'a duk babu shi a qur'ani duk wannan ina za a samu su a cikin hadisi to kana rushe hadisi kuma to me ya rage a cikin addini da qur'ani da sunna wajen daraja da falala alqur'ani yana gaba da hadisi amma wajen karfin hujja in aka ce maka gashi a sunna to daidai yake a ce maka gashi a qur'ani saboda dukan su wahayi illa iyaka karatun alqur'ani Allah ya bautar da mu da karatun sa kowane harafi da lada goma amma inda zaka zo ka dauki sahih bukhari ka karanta ta daga farko har karshe muslim ka karin kutubus sittan nan duka ba za ka fara samun ladabari sai ka yi aiki da karatu amma qur'ani mujarradin karanta alqur'anin kadai kana samun lada amma wajen karfin hujja to da qur'ani da sunna karfin su daya illa iyaka galibi abinda yazo mujmal a cikin qur'ani sai zo mun fassal a cikin sunna abinda yazo a dunkule a qur'ani sai sunna ta warware shi wani wajen yazo a dunkule a sunna alqur'ani ya warware shi amma karfin su dai wajen hujja kaka ba dalilin da mutum zai zo ya kore hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma yace wai addinin musulunci yake sanyi to inda abun yake shine aqida ce alaka ce mai karfi tsakanin wannan aqidar ta qur'aniyuna da aqidar shi'a shine tunda an rusa adalan sahabban an ce mutanen banza ne mutanen wato tsinannu ne la'anannu ne munafikai ne to kai da maganar da suka faɗa sinan ne zai faɗa maka magana kai da to shi yasa indai aka rushe aki indai aka rushe adalar sahabban to dole kuma a rushe hadisin saboda waɗanda suka rawaito hadisan ma ana musu kallon mai riddadu ana musu kallon mutanen banza ana musu kallon ɗan iska subhanallah annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce la tusubbu ashabi kar ku kuskure ku zage sahabbaina annabi ya ce fa inna ahadakum lahu anfaqa bithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa kai inda ɗayan ku zai bada sadaka sadakan da ta kai girman dutsen uhudu na zinari in sahabi ya bada mudun masara ko rabin mudun masara yafi nashi lada saboda a wajen Allah sahabi yafi ga tsarkin zuciya Allah kuma yafi son shi akan kowa inda za a hada mu da muke rayuwa a zamanin nan kaf a musulman makka da madina da kudus da falastin da najeriya da idan duka a hada musulman duniya baki daya wallahi ba za su kai darajar mafi kankan da daraja cikin sahabbai ba daga cikin mafi girman darajar da zai fifita shi akan kowa shine shi musuluncin san kai tsaye a bakin annabi ya karba wannan kadai ke shi daraja duk wani wanda ya karba musulunci to ya karba ne a wajen wani ko kuma an haife shi a cikin musulunci amma su musuluncin nasu kai tsaye daga bakin annabi suka karba kai yanzu in ka dira ka ba ma mutum musulunci zaka ce ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shi ko yanzu karban musulunci ba kallan annabin zai ya ce wa annaka rasulullah na ga musu cewa kai annabi kai manzon Allah ne la ilaha illallah amma yanzu babu daman ka ce wa ashhadu annaka rasulullah ba dama saboda bai taba yiwa ka gamu da annabi ba zai taba yiwa ba duk wanda ya ce wai ya ga annabi kiri da muzuwa lai kariya yake yi in dai ce ya ga annabi bayan annabi ya mutu yace ya ganshi da ido wallahi kariya yake kowa ya shi ha kariya yake annabi ya gaya mana ana iya ganin shi a mafarki manzo Allah ya faɗa mana cewa duk wanda ya ganshi a mafarki kuma ya zama tabbas irin siffan da aka rawaito shine to shi ya gani ba shedan ba dan shedan bayin shiga kamar din manzon Allah Allah ya salama misalin ka zo ka ce kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu ce to daga ta bari mu dauko shama'ilul muhammadiyya faɗa mana ya fuskansa take mu dai mun san annabi fari ne sai dai Anas dan Malik ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba fari bane fat ba kuma jajazur bane a komai nasa Allah ya masa tsakatsaki ne ta yadda ba za ka soke shi ba ba dogo can kamar bishiya ba ba kuma guntu kamar wada ba sannan ba kato ba ba kuma siriri ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama to yana zuwa ya ce mun eh to naga wani kalan fatan sa kalan nawa baki zai ce Allah ba annabi ka gani ba wannan shedan ne maga annabi ba ko yace ya ga wani mutum kato da kereke tafiya sai mu ce a wannan ba annabi bane amma sai ya kawo siffa nagaltacciyar siffa komai aka duba ga siffar annabi sai ya ce to lallai kai ka samu babban rabo ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farki lallai kai babban rabo to amma sai ya ce to bayan na ga annabin kuma ya ce in faɗa muku ga wata sabuwar ibada ce to wannan kuma ƙarya kake wannan kuma ƙarya kake domin addini Allah ya gama cika shi to ba wata sabuwar ibada kuma da zata zo bayan Allah ya gama cika addini amma kaga annabi eh tunda yanzu ka faɗa mana siffofin kuma gashi mun tabbatar haka ne to ma mu da hurumin mu kaleta amma faɗin cewa ya baka wata sabuwar ibada in ka farka ka gaya mana a wannan kuma ƙarya ne wannan ƙarya ne to ana iya ganin annabi a mafarki amma mutum ya ce ai jiya da dare na tashi ina cikin sallah kawai sai ga annabi ya zo yace a faɗin cewa annabi ya zo ba ƙarya kake a wannan ƙarya ne to ballantana har ta kai ga a ce annabi ya bashi wata ibada da tafi wanda ya bari a duniya shi kaga wannan ai tatsuniya ce sai dai ka san abin da ya kamata mu yi godiya ma Allah shine man yahdillahu fa huwal muhtad in Allah ya shirya da kai nan ne zaka ga da shirya yanzu kai wannan abin da za ka karanta kai dariya ko wani a wajensa malamin su ya kawo hujja mai karfi ne shi shi wani yanzu yana ganin ai an kura makiya manzo an kura wahabiyawa la'anannu an kawo hujja mai karfi kai kuma yanzu an faɗa abun ma dariya zai baka abun yanzu sai baka dariya kai daga jin kawai mutum ya ce maka ai na butunin wajen ko sai na game da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya gaya mun cewa kaza da kaza kai daga jin wannan abun ai dariya zaka yi dariya zaka yi ga waɗanda suke bayin Allah na galdatu kusa da kabarin annabi ba su taba rawaito cewa sun ga annabi a cikin garin Madina ba sai wani ya zo a Morocco ko ita wa a Nigeria ko a Libya ko a Ghana shi kuma sai ya ce yana shan kwanan Ahmadu Bello kawai daga ya sha ran about ko yi ga annabi kawai daga ya sha kwana kawai sai ga annabi kuma saboda ya fi kowa falala duk duniya shi kadai ga annabi a wajen wannan ai kaga tadi ne ai wannan tadi ne amma wani shi yanzu gani yake yi ai maulana kenan maulana babban mutum ne shi shi a wajen shi ya rike hujja mai karfi ne shi ya ga annabi maulansa ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ko sahabbai ba wanda aka taba rawaituwa cewa bayan mutuwar annabi ya taba ganin annabi a cikin garin Madina babu ko a Makka ko a Madina babu to sai wani ya zo shi saboda tsabaragen shaukin sa da san annabin sa ya bi na sahabbai yawa sai Allah ya dauko masa annabin daga Madina sai kawo mishi shi Morocco sai ganshi sai dauke shi mai da shi Allah ya samu dace amin amma dai indai ana karatu to mutane za su fahimci gaskiya indai ana karatu mutane za su fahimci gaskiya yasa wani ya fito yayin jawabi ko sai ga mutane sun mai da shi kayan comedy sai ga wani ya dauko background wannan na dariya ya saka ana maganar video yana dariya saboda shi ma ya san cewa wannan abun dariya ne wani yana fadan maganar daga ganin fuskansa kai ka san cewa ya san na gabansa sun san wallahi ƙarya yake ya san na gabansa sun san ƙarya yake amma sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya ce idza lam tastahi fasna ma shi'ta in dai baka da kunya to kai duk abin da kaga dama saboda kan kunya ta fita irin mutum ba zai ji kunyan yin ƙarya ba ya fito yayi ƙarya ya kwanta da ƙarya to ba zai ji kunya haka ba amma addinin Allah bai bukatar sai kai ƙarya don ka kare shi bai bukatar haka saboda alqur'ani gaba ɗayan sa gaskiya ne annabi kuma shine as-sadiqul masduq ni gaskiya abun gaskatawa to yaji addinin Allah zai bukaci ƙarya har sai ka shigo da ƙarya kafin ka kare addinin Allah kaga ba zai yi ba Allah ta'ala ya samu dace Allah ya samu wani lafiya to sai mu tsaya anan insha Allah ta'ala saboda yanayi da lokaci idan Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan paragraph na gaba hadha ma qasahu Allah alaina min halati alil jahiliya abinda muka faɗa ne ni Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah shi yafi mana Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya nuna mana gaskiya a matsayin ta na gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya da ɓata a matsayin ta na ɓata ya ba mu ikon kauce mata Allah ya mana albarka baki daya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله آمين آمين